Tambaya ta 24, mecece kasala? Amsa, ita ce jin nau'in aikata alheri da duk abin da aikata shi ya wajaba akan mutum. Yana daga wannan kasala a cikin aikata wajibai. Allah madaukakin sarki ya ce, lallai ne munafikai suna yaudarar Allah, alhali ko shine mai yaudarar su, kuma idan sun tashi zuwa ga sallah sai su tashi suna masu kasala, suna nuna wa mutane kuma ba su ambaton Allah sai kaɗan. Suratul Nisa aya ta 142. To yana kamata ga mumini ya bar kasala da sanyin jiki da son zama, yayi kokari a tafiya a cikin aiki da kazar-kazar da kokari da dagewa a wannan rayuwa da abin da zai yardar da Allah madaukakin sarki.